Olelelelelele. Catch me, Yana. He can't make it without you, baby.
Olelelelelele.
Don't deceive me, my baby. Maisona kina arina kiti gerbuwar tikina take ni na ke ta suna et mai ya na zo burina. I love you baby. Olelelelelele. Et mai ya na lale baby kar da ki kulle zuciya bude sai yayi salle. I wanted to tell you baby, H Mayana is your lover. Ki bashi amanar zuciya kar da ki bar shi ya yogar ramba. I love you baby. I love you baby. Let me talk to you baby. I need you baby. Soyayyar so da dadi amma baby shekin dana ba mai yi miki raini kuma ba ke baro dani. I want to marry you baby kuma kalma ta kin gane. Congratulations to me my baby. Congratulations to me my baby. Ga hannu na girge muni ni amana ta na baki kuma baby gargiraki ga kida so da sarkin yaki. I miss you baby. I miss you baby. Bah, na who be that baga ga soja uban tambanga malam. When you mess up wataran sai ka cubanka neman matan soja malam waye ya kai ka ka san soyan gata ne kuma su din masu kasa ne ke ka bi na kakka kyale na soja. Oh my baby, oh my baby. Kisani tikin raina ki kar da ki bar ni na fadi. You know easy for me to get to you my baby. My one and only. I want to sit there with you forever my baby. Kaunar ki zaki bani kanda ni ma na baki. Dani da ke abada babu batun rabuwa. Na miki tanadin kalamai na mai yawa. Ki kula ni na zo wajen ki dan bar ruwa. Mai sanyi na sha ya sanya muni zuciya. Ki sani ba bige ni ma ba na duniya. Domin san ki ya shige ni gaba ki daya. Sakani yauni na sauya masoyiya ta ni na sanki to dai karki manta shach mai.